zir proshiyam ka unda mogu yara odla goshiyam ka arbaram na yakir unda vaka yawa mkara ba yaru ofisu ha yawa ayner zane yaner zane ayner zane o yaner zane
I'm not afraid.